أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوها أو أن مسلاتي ميتارة البركة مسجد عثمان بن عفان جنسي جباء دكرات منا عمدة الأحكام ولفا إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 73 a cikin karatun wannan littafi muna 14 ga watan Zulqa'ida hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 14 uku dai ko 14 to 14 ga watan Zulqa'ida hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya daidai da 13 ga watan shidda a kalandar Bature 2022 idan ba a manta ba wancan satin mun kammala babi wanda yake mana bayani akan rabon gado mun yi dan takaitaccen muqaddima na abin da ya daji a ce kowa daga cikin mu ya sani abin da yake kan shi da abin da ya kamata a yi idan mamaci idan Allah mai cikawa mun yi bayani akan harkon idan an ce wani Allah mai cikawa wanda haƙƙaƙa ne suka cancanta ƴan uwan shi su yi tsaye akan shi kuma me ya kamata a hutar daga dukiyar shi mun zana wannan kuma muka yi bayani akan shi karan kan shi gadan rukunan da suke sanyawa a ci gado sabubban da suke sanyawa a ci gado kuma sharadin dukkan da suke sanyawa a ci gado daga ƙarshe muka yi bayani akan umuman waɗanda rabon gado yana kasuwa kashi biyu da ko waɗanda masu cin gado suna kasuwa kashi biyu da ko wanda suke ci da faradi wanda da kai furudul muqaddara wanda ubangiji ya zana mana a cikin alqur'ani kuma da ɗaya wanda muka tsara wanda ijtihadin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan muka yi bayani waɗanda suke ci cin gado da asubanci shi kuma cin gado da asubanci shine wanda yake namiji mafi cancanta mafi kusanci da mamaci shi za a dauki idan an baiwa kowa rabon shi za a dauka a bashi saura abin da yi saura muka zana muka ce da kai rabi idan aka hada dukiya da kai rabi da kai rabin rabi da kai rabinta da kai rabin rabi kenan shine nusufi da kai kuma rubu'i ɗan kar da kai kuma ɗan wuciyar su mu ne kenan wannan kaso ne wa'inda wancan satin mun zana wa'inda suka cancanta su ci shi kuma da kai sulsani da kai rabin shi da kai rabin rabin shi sulsani detiyar da kai kuma ƴanciyar da kai ƴanciziyar wannan sune al-furudul muqaddara wanda idan muka bibi ayoyin al-Qur'ani wanda suke cikin suratul nisa aya guda uku suka bayyana mana sai bayanin da muka yi a sulsul baqi wanda ma'ayya uwa take ci da kai as-sulsul baqi wanda kuma da kai as-sulsul baqi wannan dukan su wancan satin mun yi bayani da wanda suka kamata su ci wannan kaso kuma da waɗanda suka cancanta a basu wannan kasan duka mun yi bayani sai hadisi na gaba wanda muka karanta a cikin baban mun karanta shi a guje muka tsaida yau insha Allah zan mu tashi akan shi shi shine hadisi na biyu karkashin baban malai yake cewa an Usama bin Zaid qala qultu ya rasulullah atanzilu ghadan fi darika bi makkah fa qala wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw durin thumma qala la yarisul muslimu al kafira wala al kafiru al muslima wannan hadisi Imam al-Bukhari ya wutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabul Hajj babu tauri suduri makka wa bai'iha wa shira'iha wa anna an-nasa fil masjid al-harami sawa'un babu wanda yake mana bayani akan lalle gidaje waɗanda suke garin makka ana iya cin gadan su kuma ana iya saida su kuma ana iya sayen su kuma lalle tabbas a cikin harami kowa da kowa ɗaya ne babu wannan sarki ne babu wannan yarima ne babu wannan dan shugaba ne kowa ɗaya ne a cikin wannan haramin idan muka leka juz'i na biyu shahi na 142 hadisi mai lamba ta 1528 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin Kitabul Hajj babu nuzuli bi makkal hajj wa tawrisu duriha babu wanda yake mana bayani akan masarki sabkar mahazzata a cikin garin makka kuma lalle gidajen da suke cikin garin makka ana iya cin gadon su juz'i na hudu shahi na 108 hadisi mai lamba ta 1351 hadisi ne wanda aka samu shi daga Usama bin Zaid Usama kamar yanda muka yi bayani wancan satin wane ne Usama shine dan ko masoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama soyayya ce kuma dan masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana son shi kuma yana son ma'ahin shi muka bada yar riwaya ko abin da yake wakana tsayankanin Umar da Abdullah ibn Umar da sauran sahabbai wanda an kawo kayan rabo aka raba aka baiwa Usama kaso wanda yayi kasan Abdullah ibn Umar kuma mutane sai suka maganta suka ce to ya za a dauki yaro karami a dauki irin wannan kaso mai tsoka a bashi alhalin Abdullah ibn Umar ya riga ya shiga musulunci ya yi shi shekaru kuma yana da fadala a cikin musulunci sama da Usama bin Zaid Umar yadda ya zo yake yace mutane sun ce in tambaye ka dan me yasa ka bani wannan kasar ka bai wa Usama kaso wanda ya hinawa yake cewa baka sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son wannan yaron kuma yana son baban shi kuma san da yake ma ma'ahin shi yahi san da yake wa Umar dan haka ya wajibi ne akai na an fifi da soyayyar dana akan soyayyar wannan sani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yahi san shi akan ka yahi san shi akan yahi san shi akan akai na kuma akan dana dan dalilin da ya sanya kenan na fifita shi akan ka wannan Usama bin Zaid yana da fadala da yawa mun yi tsokaci kadan akan lokacin da aka wuta yaki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi komanda karkashin runduna ta musulunci wanda za su tayi siyaki biranen garin Roma a lokacin nan Usama duka yana dan shekara 18 aka sanya shi aka bashi wakilci a kalkashin rundunar da kai Umar bin Khattab shine ai karshe lokacin da aka ce a warware tunda yaro ne ko manzo Allah ya rasu a sanya wani mai hankali wanda yake shi hankaltuwa shi kuma shi abun ba daga yawan shekaru bane ba hankali ba lalle bane ba a ce a same shi ba hega mai yawan shekaru dinda da kai tajarib bangaren experience ta rayuwa wannan takan yi mai shekaru yahi wanda bai da shekaru amma dai bangaren ilimi ba mas'alar shekaru bace ba haka bangaren nagarta ba mas'alar shekaru bace ba da yawa zaka sami yaro amma dai latija ne ka samu tsoho ba latija ba kuma ana iya samun haka ne to haka Abdullahi Usama bin Zaid lokacin da za su huta Abubakar ya tahiye takim har bayan gari ya tarra Usama yace ina roƙonka ka muni alhurma ka bar muni Umar ka yahe mai huta yakin nan saboda ya zamana ya kama muni wannan shugabancin da aka dora mani Usama bin Zaid yace ya bashi dama Umar ya koma gida ya zauna kuma aka tahi aka yi nasara a yakin da aka tahi dai da kasancewa irin hayaniya wanda ta kunno kai da fitintunu wanda suka kunno kai lokacin da Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya amshi khalifanci yakin waɗanda suka yi ridda wanda suka hana zakka ga kuma ga can yakin Paris ba yakin Rum wanda manzo Allah yayi niyya bai yiwa a fasa suka ce a tsaya a daidaita gida yace a shi ba ya yanke al'amarin da Ubangiji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya dora shi ba kenan bai yiwa a sake dawowa baya dan wa'an su fitinturu tahiya za a yi wancan kuma wancan in bai hanawa a yi wannan na gida kuma aka yi dukkan su aka samu nasara yake cewa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah atanzilu ghadan fi darika bi makka shin idan Allah ya kai mu idan muka wayi gari muka isa garin makka zaka sabka ne a cikin gidanku gidanka wanda yake garin makka faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw durin shin aqilu ya bar mana wani wuri wanda wani wata kasde fasad idan aka ce arriba shi shine gida wanda za a zo a huce mutum yanzu ya sabka ya yi ɗan kwanakin shi ya sai jure shi ya huce kenan ka zube fasar shi ne ake kiran shi arriba a dur kuma shi ne gida ne irin wanda muke zaune a shi ga dindindin amma dai dukkansu suna zauwa ga ma'ana ɗaya shi ne yake cewa wahal taraka lana aqilun min ribain aw durin shin aqilu ya bar mana wani gida wanda za mu zo mu zamna mu zam din mun shigo garin makka mu zamna a cikin shi ko kuma gida wanda za mu gida wanda muka saba zama a cikin shi shi ne juwa ثم قال سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي تيوى لا يرسل المسلم للمسلم الكافر تبس مسلمي في غادن كاهولي جاء بند كاهولي زي بني ندق دوكيا ندق قدرة تو مسلمي با يوايا تغادنش يكي تيوى ولا الكافر المسلم حكا شما مسلمي يبر دوكيا كاهولي با يوايا تغادنش wannan hadisi idan muka leka fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw durin naskunuha wannan ya samu asali akan Aba Talib babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dau yaunin shi ya bashi kariya iya kariya amma dai kash Allah bai kaddara ba zai kasance wanda za su more rayuwarsa a gobe kiyama ba fadan da yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya sani lalle kai Muhammad kana kan addini wanda yake na daidai amma dai abin aibu ne a ce na bar addinin da uwaye da kakanni suka gadar mana na kama addinin yaro yace me yayi hakuri kuma haka Allah ya amsara shi wannan shi yake nuna mana mas'ala ta shari'a wani bai isa ya shiryar da wani ba in nagarta ce ban kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma dai manzo Allah yana kallon mafi soyuwa a gare shi Allah ya amshiran shi ba akan musulunci ba shi ne aka tabbatar mai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha tabbas kai Muhammad baka kai ba baka isa ba ka shiryar da wanda kake so ba sai dai wanda yake shiryar da bawa lokacin da ya ga dama kuma akan wanda ya ga dama shine ubangijinka shine yake cewa lalle zakatan bawa suna kalkashin baina usbi ay rahmani suna kalkashin suna tsarinkanin yatsotsin ubangiji yuqallibuha kayfa sha'a yana jujjuya su yanda ya ga dama shine tun yake tabbatar mana yake cewa ɗayan ku zai waye gari yana musulmi kuma ya mareta yana kahuri ko kuma ya mareta yana kahuri waye gari yana musulmi zai yi wata magana wanda zai hutar da shi daga wannan addini da yawa zaka gani wani ya furta magana daga kabiddigin magana ka sani wani wallahi sai ya jadda la ilaha illallah yayin shi in bai jadda da ba to ba shi ba samun rahama ubangiji Allah kiyaye wannan Aba Talib ya mutu a matsayin mushriki kenan wannan yake nuna mana ba shi ba manzon Allah kuma Aba Talib Allah da ya mai rasuwa ya bar iya guda hudu da kai Ali ibn Abi Talib da kai Ja'far wayannan su kuma tabbas mun sani sun yi mutuwar shahada sannan kuma da kai guda biyu da kai Talib da kai Aqil Talib da shi aka zo yakin Badar Allah ya amshira shi yayi mutuwa a bangaren kafure a yakin Badar kenan wa aka bari he Aqil kadai Aqil ya tattara komai yayi gaban kanshi da sauran dukiya saboda Ja'far da Ali ibn Abi Talib ba su ba gadan ma'ahinsu saboda ma'ahinsu ya mutu yana mushriki shine manzo Allah ya kawo ka'ida yace la yarisu muslimul kafira ya kai usaba wannan ka'ida idan aka dabbaka ta to bani ba wa'incan bani ba wannan gidajen da kake tunanin namu ne wanda iyayenmu suka bar mana ba mu ba su saboda musulmi baya cin gadan kahuri haka kahuri baya cin gadan musulmi kuma wannan shine yake tabbatar mana lalle bangaren cin gado kamar yanda muka yi bayani da kai annasab da kai annasab da kai dangantaka to dangantakan nan idan ya kasance da kai ha'il wani shamaki wanda yake cire ta tsakankanin ka wane yana kahuri wane yana musulmi to ba kai ba hirar dangantaka dangantaka an riga an datse ta shine yake cewa almuslim akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne idan aka ce wani uhuwa ta musulunci ta hada ku to ku yi kokari ku yi musafaha ku yi kokari ku ji ma junan ku dadi kuma albarkacin soyayya da zaka yi wa dan uwanka musulmi albarkacin da gatan da zaka samu kalkashin wannan dan uwan naka a gobe kiyama sai sanya manzo Allah yake ce mar almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama musulmi mutun yana tare da wanda yake so ranar tashin kiyama idan Allah ya kaddara kana son bawa wani wannan mutumin ya yi ka ibada so miliyan dalilin soyayya da kake mai wallahi ubangiji zai tayar da kai tare da shi ranar tashin kiyama inda aka kai shi nan kai ma za a kai ka koda aikin ka bai kai ba
to wanda ko ya soka kahuri ya nuna mai soyayya ya mai alwala'u wal bara'u ko soyayya ta jibinta al'amari to haƙiƙa za su tashi gobe tashin kiyama dan balo ne kake so wani mawaki ne kake so kahuri wanda bai sai ina ya sanya gaba ba to haƙiƙa tabbas za ku tashi tare da sirar tashin kiyama har ka ringa jin idan ya ji ciwo a cikin bage kamar kai ne ka ji ciwo kamar kanin babanka ne ya ji ciwo to wallahi ka tabbata gobe kiyama za ku tashi tare da shi kuma idan kun tashi tare da shi ba wani amfani da za a yi maka a cikin rayuwar nan ta gobe kiyama
shine yake ce mana wa yau mai addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhassu ma'a ar-rasul sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ala dhikri ba'da izja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula ranar tashin kiyama zaka ga mutum ya tashi yana ciza yatsa ba irin nan duniya ba ciza yatsa ne mai digi wanda sai an yi hawaye akan shi za a ringa cewa da amma wannan turbar ta manzon Allah da ma na rike ta sunnan nan dai da ake wadi da na rike na bar in tamuran nan na bar in galgajiyar nan na bar kaza da na kama turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa cewa kaga wannan nan da a ce shi ne aboki na da na samu tsira yau ranar tashin kiyama amma dai na kama wani ya batar da ni shine yake cewa kana shaytanu lil insani khazula Allah kiyaye wannan kine yake nuna mana dangantaka in dai ba babu dangantaka ta musulunci koda ta jini ta hada to ba hirar wane ci gadan wane shine karkashin hadisin idan muka bibiye shi zan mu gani yana karantar da mu halarcin saida gidaje na gidajen da suke cikin haram duk da mas'ala ce wadda malamai sosai sun yi bayani akan ta zaka gani mu'allafati da yawa akan mas'alar bai'u duri makka sayar da gidaje wanda suke cikin garin Makka wanda suke cikin haram wannan amma dai idan muka bibi wannan hadisan da wa'ansu hadisai ma wanda suke tabbatarwa ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nuna mana lalle halaka ne a sayar da gidajen da suke cikin harami haka Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya sayi gida diddan ya maida shi gidan ya maida shi gidan kaso a cikin harami a nan garin Makka wannan duka suna nuna mana tabbas ana iyawa a sayar da gidajen da suke cikin garin Makka yau Allah arzuta ka in ka tayi ka samu wata falfariya mai kyau kana iya cewa ka saya ka kwatsawa masallaci idan yayi Allah datar da mu kuma kalkashin hadisin zan mu iya fahimta lalle musulmi baya iya cin gadan wani dan uwan shi wanda yake kaguri dan uwa na jini kuma haka kaguri baya iya cin gadan dan uwa na jini wanda yake musulmi idan Allah ya ma ma'ahi rasuwa ma'ahin ne yana kaguri to dan shi yana musulmi bashi dukiya sai dai a rabawa ƴan uwa kafurai ƴan uwan shi kafurai na jini amma dai shi bashi ya shafi wannan dukiya haka shi ma idan Allah ya sa ma'ahin kafuri da musulmi Allah ya yi wa musulmin dan musulmi rasuwa to bashi ba shinshina wannan dukiya ƴan uwan shi musulmai su za a nema su ci wannan dukiya inda Allah zai sanya a cikin gidansu su su biyu ne musulmi to dan uwan nashi wanda Allah bai mai cikawa ba dan uwan musulmi ya rasu to dan uwan shi musulmi shi kadai zai wawo shi dukiya ya gaba ya tafi shi ba kanshi lafiya sannan kuma idan muka leka hadisin zan mu gani tabbas yana nuna mana abu liyan wanda yake mai ƙarfi ba kamar liyan na musulunci dukkan dangantaka wanda take ta jini ma'ahiya ta hada dukkansu idan babu musulunci to hakika ana iya tatse wannan dangantaka ba kai ba shi dan ya kasance kawo amma dai mu'amala ta yau da gobe ka bashi ka saya ya saida maka kai jingina kai wani abu duka wannan ana iya yi amma dai ka tabbatar wa zuciyarka wani kana san shi a matsayin shi na kafiri to wannan kai ma abin shakka ne a cikin imaninka shine wannan mas'alatul wala wal bara mas'ala ce wanda take da hadari iya hadari a wannan lokacin namu ko mas'ala ce mai hadari a cikin tauhidi wajibi ne ka so mutun dan Allah kuma ka kishi dan Allah idan ya bar hanya wajibinka ne ka kishi dan Allah idan ya kama turba ta gaskiya wajibinka ne ka so shi dan Allah wannan ita ce mas'alatul wala wal bara sannan kuma hadisin zai tabbatar mana yana tabbatar mana lalle gado tsakankanin musulmi da kawuri a matsaya ta jamhurin malamai haramun ne ba kai ba shi wannan kuma dukkan jamhurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai dukkan sun tayi akan haka sai dai wata fada da aka samu
akan wadai Mu'az bin Jabal da Sa'id bin Musayyib sun tayi akan ai lalle shi idan ya kasance musulmi ne shi kuma wanda wa musulmi ne ya rasu kahuri ne zai ci gadan to hakika an bada dama su ci amma dai a wannan afada ta Mu'az bin Jabal da Sa'id bin Musayyib suka kawo hujja da hadisin da Imam al-Bukhari ya hutar da shi yake cewa afwan Imam al-Bayhaqi ya wutar da shi kuma Imam al-Albani ya inganta hadisin yake cewa a cikin Irwaul Galil yake cewa al-Islam ya'lu wa la yu'la alayhi kullum musulunci daukakuwa ake yi da shi to idan aka ce daukakuwa ake yi da shi kenan a matsayin wani mu a matsayin mu na musulmai mu ne kullun a sama dan mu baka ba wani abba ne ba ku bashi ta kan yi Allah ya taimake shi wannan ya sanya lallashi ne ga zuciyar shi ya shigo shi ba cikin mu amma dai duka wannan fada ce wanda gaskiya take shaza kurum idan an ce wani musulmi ne wani kahuri to babu hirar gado tsakanin su wallahi ta'ala a'lam sai hadisi na gaba alhadisu rabi wa 90 ba'd al-200 yake cewa hadisi na 294 an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama naha an bai' al-wala'i wa hibatihi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitab al-Itq babu bai'ul wala'i wa hibatihi babu wanda yake mana bayani akan mutum ya saida waliyancin shi ko kuma ya bada kyautar shi ai mun san mun yi bayani wancan satin akan alwala wane ne yake da bawa da yake da bawa sai Allah ya taimake shi ya intar da wannan bawan nashi fi sabilillahi da ya intar da wannan bawan kenan wala'in shi akan wa allegiance din shi akan a kan shi wanda ya intar da shi misalin ni ne Allah ya datar da ni ina da bawa na hanga na gani wannan bawan yana kan turba ta shari'a sai in ce wani daga yau ka huta daga matsayinka na bawa ka koma da na intar da kai wannan intarwar da kai ne ko wannan intarwar da na ne to duka allegiance din shi wala'in shi jibinta al'amurrukan shi yana dawowa kaina idan Allah ne ya cikawa zan ci gadan shi in zan ci gadan shi a matsayina na waliyin shi wannan kaman misalin kuma alwala kaman Zaid bin Haris kun ga ai bawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya intar da shi shine maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi sai ya da yawa zaka je a cikin karanta hadisi in kana karanta isnadi za a ce maka maula kaman misalin riwaya Nafi maula ibn Umar intancan bawa na Abdullah ibn Umar da wannan bawa Allah zai mai cikawa da dukkan wani kaddarorin shi ba wanda ya cancanta ya ci gadan shi in ba wannan wanda ya intar da shi ba to shine nan yake ce mana babin da Imam al-Bukhari ya buga shi shine babi wanda yake mana bayani akan sayar da wannan jibinta al'amari alwala allegiance in bawa ko kuma kyauta da wannan wala'i misalin wannan bawan nawa da na saida da na intar da shi sai in ce maka a wannan malam Suleiman wannan bawan nawa daga yau wala'in shi akan ka to wannan baya yi ba haramun ne zan mu ga riwaya akan haka shine babu Imam al-Bukhari yace babun bai'il wala'i wa hibati sayar da wala ko ka saya ko kuma a maka kyautar shi juz'i na uku shahi na 147 hadisi mai lamba ta 2535 haka shi ba Imam Muslim ya hutar da shi a cikin Kitab al-Itq babu annahi an bai'il wala'i wa hibati babu wanda yake mana bayani akan haramci ko kuma hali akan sayar da wala ko kuma ayi kyauta da shi juz'i na hudu shahi na 226 hadisi mai lamba ta 1506 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Umar wanda ya rasu a shekara ta 73 a wata wada shekara ta 74 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ne ga khalifan mummunai Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lalle annabi mai tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi naha an bai'il wala'i wa hibatihi yayi hali da mutun ya sayar da wala'in da yake kan shi ko kuma yayi kyautar shi misalin ka ce wani zo in saida maka wala'in bawa na wanda na intar da shi ko kuma a'a wani na baka kyautar wala'in bawa na wanda na intar da shi wannan duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana haka kuma wannan shi ke nuna mana lalle alwala wani sila ce kamar dangantaka ai a can baya mun zano sababin da suke sanyawa a cigado da kai annasab ko dangantaka shine muka kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani yake cewa ai wannan dangantaka alwala'u lahmatun lahmatun kalahmatid dam yake cewa ai wala allegiance yace kamar tsokace tsokace kamar tsokata ta jini kenan kamar yanda wancan annasab yake haka shi ma alwala yake kuma sannan na tsakiyar su wanda muka zana na biyu su shine annika aureta aurataka ita ma tana sanyawa a cigado wancan satin duka mun yi bayani akan haka sai wannan hadisa abinda muke iya fa'idantuwa da shi lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani da mutun ya saida wani wala'in shi ko kuma ya bada kyauta ko kuma dukkan wani nau'ika wanda ake iya mallaka abu kyauta ko sadaka ko kuma jingina ko kuma wani abu makamancin haka duk abinda zai iya sanya ka mallaka wannan dukan sa addini ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ga mutum ya sayar ko ya bada kyauta ko ya sadaka ko ya yi kaza duk abinda zai sanya wala'in ya koma daga hannun wani ya koma kan wani sannan kuma idan muka leka hadisin zan mu gani dukkan aqdain da za a yi dukkan sayar da sayarwar da za a yi ko kuma contract da za a yi ya al-aqd contract da za a yi umma ta saya ko badawa ko kuma dukkan je uqud da za a yi to haqiqa uqud ne batila lalatattu ne idan an yi su alalata suke kurum ana iya dawowa ko da ya faɗi kamar faɗan manzo Allah wancan hadisin da alwala'u liman aataka manzo Allah ya ce ma Aisha ki ta hike saya ki ba su kuɗin saboda mi kullu sharri laysa fi kitabillahi laysa fi kitabillahi fa huwa batil duk wani sharadi wanda za a gindaya wanda baya cikin littafin Allah to haƙiƙa lalataccen sharadi ne he dai kai ka bar shi tai amma dai kai ne mai haƙi akan wannan al'amarin haka shi ma nan idan an yi cirkin a cirkin lalatacce ne kuma mun sani annahyu da'iman yaqtadi al-fasada dukkan abin da aka ce maka an hana to idan ka yi shi lalataccen abu ne an ce maka irin wannan zancen irin wannan sai da sayarwa haramun ne idan ka yi shi lalatacce ne kai sai tsakar rana ne ya zawo ya dauki haƙin shi ya baka haƙin ka saboda wala'i ba saboda abin da aka yi abu ne wanda yake bato sannan kuma alƙashin hadisin zan mu gani lalle wala ko da mutun ya saida shi in dai aka ce wala'in ya tabbatu hakika da kai nasaba tsankanin ku zai gade ka ka gade shi kuma yana iyawa shi wanda zai ci gadan afwan zaka gade shi wanda ya enter in shi zai yi gado wanda aka enter shi ba shi yayi ba shi ba gadan wanta saboda shi yana da uwan shi kuma ko da baya da za a nemi wanda suka cancanta shi wanda aka enter ba shi da gado wanda ya enter shi shine yake da gadan wanda aka enter ina fata an fahimta wasa an fahimta wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba alhadisul 95 ba'da al-mi'atayn hadisi na 295 malaike cewa na Aisha radiyallahu anha qalat kana fi barirata thalath sunan خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الولاء لمن أعتق وأن حديث إمام البخاري ياهو ترلشي إمام البخاري ياهو ترلشي أتكي إن قدت اللتين شتكين كتاب الصلاة باب لا يكون كتاب الطلاق عفوا باب نسكي يكتوا باب لا يكون بيو الإمة طلاقا babi wanda yake mana bayani sayar da baiwa baya tabbatar da sakinta mutum ne yana da baiwa sai ya enter da ita ita kuma wannan baiwar tana da mishi amma ni alƙashin mai gidanta take wannan kasancewar yace na enter da ke a yau wannan bai nunawa ta zama sakakka game da mijinta har yanzu tana alƙashin mijinta ita take da zabi in ta ga dama ta zamna da shi in ta ga dama ta ce na yi tar da Allah wadare da al'amarin ka zan je in samu da'iri na in arba wannan kuma wannan yana daga cikin misali na shari'a ita ma a bata dama a matsayin ta na ɗaya ta yi abin da take so wannan hadisin juz'i na 5 juz'i na 7 afwan hadiya shahi na 47 hadisi mai lamba ta 500279 haka shi ma Imam Muslim ya wutar shi a cikin kitabul ayat babun inna malwala'u liman a'atak babu wanda yake mana bayani lalle allegiance yana tabbatuwa ne ga wanda ya entar da wannan bawa juz'i na 4 shahi na 213 hadisi ta hadisi mai lamba ta 1504 hadisi ne wanda aka samu shi daga uwan mummunai ummuna radiyallahu anha Aisha masoyiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yarda Allah shi tabbata a gare ta diyar siddiqa siddiqa diyar siddiqi mai gaskiya diyar mai gaskiya radiyallahu anhu take cewa kana barira bariratu kana fi barira salasu sunan a cikin al'amarin barira da kai wa'ansu abubuwa sunnoni guda uku wanda al'amarin ta ya karantar da mu kuma aka tabbatar da su karkashin shari'a kuma kullun za a aiki da su har lokacin da za a nade tashin kiyama har lokacin da za a nade kasa kunga barira ta zo da abun mamaki take cewa khuyrat ala zawjiha zata zano mana ita Aisha zata zano mana wannan abubuwan guda uku duk da kasancewar malamai sun yi magana akan wannan hadisin maganganu masu yawa wasu malamai sun yi wallafe sun mutar sun zakulo fa'ida 400 a cikin wannan hadisin da zamu karanta fa'ida 400 amma dai nan Aisha sai ta ce mana a ciki da kai abubuwa guda uku wanda za ta zana mana a ciki kuma wannan baya cin karo da abinda malamai suka zakulo na daga fa'idoni kuma da abinda Aisha ta faɗa na lalle da kai abubuwa guda uku saboda abinda Aisha take bayani akan shi shine abubuwan da suka tabbata na daga hukumtai wanda kalkasin shi ne aka zakulo wannan fa'idoni har guda 400 na harko Aisha take cewa khuyrat ala zawjiha hina utiqat an bai wa barira zabi akan mijinta lokacin da aka entar da ita lokacin da Aisha ai mun karanta hadisin can baya hadisin da Imam al-Bukhari ya wutar da shi a cikin kitabu talaq babu shafa'ati shafa'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi zawji barira babu wanda yake mana bayani akan cetan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya newo mijin barira shi kuma a matsayin shi yana bawa idan muka leka hadisi mai lamba ta 2303 hadisi ne wanda muka yi bayani hadisin Abdullahi ibn Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani yake halin mijin barira shine mughisa yake cewa yabki ka anni anzur ilayhi yadufu haulaha yake ce yadufu khalfaha afwan yabki ka anni anzur ilayhi yadufu khalfaha yake cewa mughis yana kuka yace kamar ina ganin shi lokacin da nake bada wannan labarin yace kamar ina kallon mughis yana kewayye ni ya a bayan bargira yake cewa wadumuhu tasilu ala liqatihi hawayen shi suna zuba har akan gemun shi yana ta kuka yana bin bargira Abdullahi ibn Abbas yazo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka neman mai ceto mana ka cece shi dan Allah baka ganin irin san da yake yi wa barira a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Abbas ala tu'jibu min hubbi mughisin bi barira wa min bughdi barira mughisan yake cewa ya kai Abbas baka bai baka mamaki yanda mughis ya rikice yake san barira kuma baka mamaki yanda barira ta rikide batta da wani abokin gaba abokin kyama kamar mughis sai mu'adh yake cewa kai Abdullahi ibn Abbas ka cece shi manzo manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake kirawo barira yake cewa lawrajatihi mana yake barira da kin koma mana dakin shi mana ai da yahi miki sai yake tambayar manzo Allah shin umurni ne kake muni ko kuma shawara ce kake bani yace a shawara nake baki yake barira yace to wallahi manzo Allah ni wala koma ba shikenan ai dan ma ai al'amarin hadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta kasance shawara to kana da zabi amma dai idan ya kasance umurni ne to ba wani babu wani zabi akan wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yake cewa a cikin azabi ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim, bai dacewa ga mummuni, mummuni ko mummuna idan manzo Allah sallallahu alaihi ubangiji ko manzo Allah ya zartar da hukunci ya kasance mutun yana da zabi akan hukuncin shine kurma abin da yake kanka ka zo da shi daidai abin da zaka iya, amma ne bakar zabi tilasa ya kai ka aikata gwalgwadan iyawanka. Wannan shine zabi na harko da aka bata, aka ce mata tana da zabi akan ko ta zamana da miji a matsayin shi na bawa, a matsayin shi na bawa kuma mijinta, ko kuma tayi tunda Allah wa gare da al'amarin shi ta sake shi, tace ba ta zamana tare da shi ba, wannan ba a kiran shi saki a matsala ta fiqhu, sai dai a ce mai alfasahu, alfasah ake kiran shi, shine rabuwa ta arme, ba a kiran shi da saki, tunda bata batta da saki a hannunta, sai dai ta ki ta ce a tilas ta rabu ba ta zamana tare da shi ba, idan shine ake kiran shi alfasahu, talaqu kuma dukkan su kowanne rabuwa arme ce, amma dai hukuncen su sun sha bamban, kowanne da kai matsayin shi da kai inda yake zawa kuma da kai hukuncin shi. Yake cewa Aisha take cewa wannan zabi kenan na harko, wanda kalkashin wannan zabin ya kasance kowace baiwa idan ayyanta ta tana da zabi, shine yake cewa da kai matsala ta malaman fiqhu da suke cewa al'amatu idha utkat tahta al'abdi fatalaquha talaqu fatalaquha talaqu 'abdin wa iddatuha 'iddatu qurratin, idan aka saki mace, idan aka intar da baiwa wanda take kalkashin bawa, mijinta bawa ne, mai gidanta, ubangidanta ya intata, to a lokacin nan tana da talaq, sakinta irin saki ne irin na kowace baiwa, idan sakin bawa shi shine shadar ko kamar yanda can hukumci yake cewa fa alaihinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-adhab, idan wata baiwa ko wani bawa yazo da zina ko wani abu wanda ake iya mai haddi, shine ubangiji yake cewa fa alaihinna nisfu ma 'ala al-muhsanati, duk da aya akan matsalar zina tazo suke cewa za a mai rabin abinda aka yi wa wanda yake kamamme na daga azaba, idan misalin yayi zina bai yi arme ba za ana mai bulala 80, shi kuma bawa za a mai bulala 40, nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-adab, kalkashin wannan ka'idan malamai suka dauki, kalkashin wannan ayar dalilin wannan suka dora ka'ida, duk abinda bawa za ya aikata idan ya aikata ana mai ukuba ko za a mai wani hukunci, to za a dauki rabin abinda ake yi wa da ayi mai shi, shine nan malamai suka ce to idan aka sake ta, idan mai gidanta ya intata tana kalkashin bawa a matsayin shi na mijinta, to sakin ta saki ne irin da bawa, kenan fasakhin da za a yi daya ne, idan an sake ta saki ne irin daya za a mata, kenan daya zai kasance a matsayin rabi ne, rabi afwan zai kasance ba irin wancan ba, sannan kuma idda ta zata kasance irin idda ta iya, kenan za ta yi wata uku ba rabi za ta yi ba, ina fatan an fahimta. Kina wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da al'amarin Barira ya sunnanta mana a cikin shari'a. Sannan na biyu yake Aisha take cewa uhdiya laha lahmun, an baiwa Barira kyautan nama, amma dai nan zan mu gani ba kyauta bace ba, an take tal ba, sadaqa aka baiwa Barira, saboda cikin hadisin zan mu gani lalle hadisi lalle yana nuna mana abinda aka baiwa Barira na naman nan sadaqa ce ba kyauta bace ba, na amma dai yazo mana da lafzin tunda can baya an mun yi bayani akan mas'ala ta al-atiya al-hiba as-sadaqa, can baya lokacin da muka shiga kitabu al-hiba mun yi bayani akan kowanne da matsayin shi, kowanne da hukuncin shi, yake cewa to nan an yi wa Barira kyautan nama an bata sadaqa, yake cewa fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo cikin gidana, wal burmatu ala an-nar, tukunyar da aka dora wannan naman tana kan wuta, fada'a bi ta'amin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigo sai ya ce a kawo mai abinci wanda zai sa a bakin shi, fa utiya bi khubzin, sai aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gurasa ko kace da burodi, wa udmin min udmil baiti, da miya daga cikin miyar gida, kenan ba miya ba ta wannan naman da Barira ta kawo ba, miya wanda manzo Allah ya yi tukurin shi ya kawo aka dora a cikin gidan shi, fa qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace alam ara al burmata ala an nar fiha lahmun, shin wai ba naga ba wata tukunya ba akan wuta ba wanda da kai nama a cikin ta ba, faqalu bala suka ce kwarai ko manzo Allah ai da kai tukunya da kai nama a cikin ta amma dai wannan tukunya ai ba ta ka bace ba bala ya rasulullahi kwarai ko da kai ya kai ma'aikin Allah zalika lahmun tusiddiqu bihi ala barira ai wannan tukunyar da ka gani wanda take kan muta wani nama ne wanda aka baiwa barira sadakar shi shi ko manzo Allah bai cin sadaka take cewa fakarihina an nut'imaka minhu sai muka kyamaci muti yasa da kai daga cikin sadaka manzo Allah yake cewa inna ma'sharal inna alu muhammad inna ma'sharal inna alu muhammad la na'kulu as-sadaqa lalle mu yallan gidan muhammad ba ma cin sadaka manzo Hassan ne ko Hussein ya shigo cikin inda ake ajje dukiya ta zakka ya dauki dabino ya sanya a bakin shi yana tamnawa har ya hade manzo Allah da yawan ga ya ganshi yana tattaunawa sai tambaye shi yace ya hade manzo Allah ya kama shi shake shi har sai da amayo abinda ya haramun ne ga yallan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ci sadaka sai shi sanya dangin mu in suka ce in suka ce a hudda musu karfata ta shari'ai sai mu ce musu to ƙarya kuke wallahi tallahi ku ba shari'ai bane ba saboda shari'ai ba sa cin sadaka akwai baban mu ka san shi a cikin wannan lungo idan an yi idan an yi suna ana hudda karfata ta shari'ai kuma da muna iya dambana da yau sai a hudda wala Allah ji kanshi sai Aisha take cewa mun kyamaci mu ciye su da kai daga cikin abin da yake sadaka faqala sai yake cewa huwa alaiha sadaka ga huwa alaiha sadaka wannan naman da aka bata shi sadaka game da ita sadaka wa huwa lana minha hadiya ita kuma gare mu wannan naman ya koma kyauta gareta ita wanda ya bata sadaka ya shigo hannunta yanzu kuma ya rikida gare mu in muka amsa daga hannun barira ya koma mana kyauta dan haka ku zubo mini nama na inci shine ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah bin tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi yake cewa alwala'u liman a'taqa lalle alwala'u waliyantaka jibinta al'amarin bawan da ka'enta yana komawa zuwa kai wanda ka'enta shi wannan kenan shine zabi na biyu wanda aka baiwa barira kuma karkashin ta aka sarradar da hukunci wanda yake alwala'u liman a'taq in wane ne ya entar da bawa hakika waliyantaka shi tana komawa kan wanda ya entar da shi kun ga wannan sune abubuwa guda uku wanda tabbas al'amarin barira ya sallanta mana shi kuma gashi dan muna aiki tare da shi wannan kalkashin haka da kai a cikin sunan Abi Dawud yayi babi wanda yake bayani yake cewa at-tafsir al-faqiru yuhda lil-ghani min as-sadaqa lalle wanda yake matalauci idan an bashi abu sadaka ya shigo hannun shi ya koma mallakin shi hakika yana iya wa wanda ya cancanta wanda bai cancanta ya ci sadaka ba yana iya bashi shi a matsayin kyauta mai kuɗi ne wanda ka tabbatar yana da halin kuma ya huce wannan abin da yake hannunka kana iya bashi shi kyauta ba sadaka ba kamar yanda manzo Allah ya amshi abin da yake hannun barira ya ci shi a matsayin kyauta kinan kalkashin wannan hadisin zan mu iya fahimta lalle idan baiwa idan aka entar da ita kuma tana kalkashin mijinta yana matsayin bawa to tana da zabi guda biyu in ma ta tsaya tare da shi ko kuma ta warware arman da yake tsakanin su kuma wannan dukkan su ijma'in malamai sun tayi akan wannan mas'alar tana da zabi kuma suna kawo hujja da wannan hadisin da muka karanta hadisin barira amma dai idan aka entar da ita tana matsayin tana kalkashin mijinta da ne to hakika za ta tsaya a matsayinta na matar shi ba hirar saki saboda ai nigo in ya dawo daya ita da shi da ita kuma da kinan zanta tsaya a matsayin matar shi kuma wannan duka jamhurin malamai kalkashin mazhabin Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal dukan sun tayi akan wannan matsala haka ne lalle idan tana matsayin mata ce wannan baiwa ce a matsayin mijinta da yake da to a lokacin da aka sake ta a lokacin da aka entar da ita za ta zama a matsayin mijinta kalkashin ismin mijinta har lokacin da ya ga dama idan ta mai wani abu ya sake ta ina fata an fahimta wannan kuma wannan duka jamhurin malamai malikiya shafi'iyya hanabila dukan sun tayi akan wannan mas'ala kuma lalle hadisin yana karantar da mu lalle da kai kufu idan aka ce al-kufu ana hira arme kafa'a shine ya kasance wani tsaron wani ne wurin arme kada wani idan ya tashi ne mu wanda ba tsaron shi bai ce he ita to hakika zai kawo mu da tansiyon nihayatan ya bata lokacin shi a dauki wanda yake tsaranta a bashi shi yana nan yana ta hauka kuma ya riga ya meka zuciyar shi soyayya ta mai ta mai gundun musa a cikin zuciya ya gani baya iya rabuwa da ita wannan tansiyon ta kama shi har ya kai zuwa ga mutuwa kinan kowa ya nemi tsaran shi ce sanya wannan hadisi idan muka leka zan mu gani tabbas Barira ta ce a'a wannan bawon wanda muka zauna da shi a halin larura ne ni bana da wani wanda ya yi shi yana bawa ina baiwa amma dai yanzu ina da ina diya kuma in sake zama tare da da tare da bawa ai ba yi ba shine Barira ta huta ta ce a yahe mata lalle ita za ta nemi wanda yake tsaranta ta nema kuma wannan da yawa daga cikin malamai sun yi bayani kan harakar al-kufu duk da mas'alar kufu aglabiyyar malaman fiqh suna maida ta bangaren al-urf ita kuma kullun al-ada muhakkama suna maida ta kalkashin al'adu ya yanayin garin ku yake wani kaman misalin a ce wannan ɗan masu sana'a kaza ba sa auren masu sana'a kaza irin wannan abubuwan da irin gariruwan mu haka na kasashen Hausa ake aiwatar da su wannan duka ana mera shi kalashin kubu kuma babu wani zargi bangaren shari'a kurin baya bada ba kamar wa'ansu wata kabila ta ce a ita ba ta bada ba diyanta ba ga wa'ansu kabila ba sai nasu duka wannan abu ne rajuni ila al-urf ana mera shi zuwa ga al'ada kuma wannan babu wani laifi bangaren shari'a sai dai idan abin yayi yawa kuma aka gani da kai kaida wadda idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu idan kuma wa illa tafalu takun fitnatun wa fasadun kabir idan wanda kuka yarda da addinin shi kuka yarda da halayen shi yazo gidanka yake ya maka karaman murya wani ina nema a hada mu da ni da wacce mu kasance dangin mu da ku da mu dukkan mu mun zamanto daya ai kaza kuka ce a abu kwai ba to wannan kuma manzo Allah yace to tabbas za a samu fitina kuma za a samu banna da yawa saboda wanda ya tako yazo hayya ne ba wallahi tallahi mutum arziki wa'ansun kuma sai su duk da insha Allah babu mun ga bazan mu shiga cikin littafin arme zan mu ga abinda ubangiji za abinda shari'a ta tabbatar mana kuma kalkashin hadisin zan mu iya fahimta lalle matalauci wanda yake mai bukata idan an mai sadaka to yana iyawa ya baiwa wanda bai dace ita sadakar nan ba yana iya mai kyautarta yana iya bashi ta kamar misalin wani zaka ga samu yana shi ma bukata amma dai yana bukatar ya kaiwa mai gidan dan abin da yake hannun shi dan dan mai dan kofa ko a tsara yarda da shi ko kuma dan wannan dai wannan duka wannan kyauta ce da irin wake ko to duka wannan abu ne wanda ba haramun bane ba duk da ka sani yahi karhin abin amma dai kasancewa ko kuma ka tai kai kwadagon jika biyu a yini an baka jika biyun ka gani wani abu wanda zaka tai ka kai gaisuwa kace warka sai wata halawa duka jika biyun ka sai halawa ka kai wajen shi duk da ya gani irin shi ya dadi kuma kai ma ka samu abin da kake so duka wannan ba hana ba wallahu ta'ala a'lam sai babi na gaba ko litayi na gaba malai yake cewa kitabun nikah littahi wanda yake mana bayani akan aure zamantakewa ta yau da gobe idan aka ce annikah a harshen larabci hakikar shi in aka ce annikah yana nufin kwanciya da ake yi ta aure shine ake kira annikah hakikatan a ma'anar shi ta ainihi idan aka ce maka annikah wannan kwanciyar da ake yi shine alwada'u wannan kwanciya wadda ake yi ta aure ita ce ake kiranta nikah a harshen larabci amma dai majazan idan aka ce maka annikah ana nufin al'aqd wannan daurin arman da ake yi shine ake kira annikah shine malamai suka dauke shi majazan ma'anahu majaziyyan majazan kenan al'aqd kuma wannan min idlaqi al-musabbab 'ala as-sabab sai kuma wannan misali arme ba sai an tsaya ba ana wannan ba kowa ya san me arme kuma kowa ya san menene muhimmancin arme din da kai wannan lafuzza wanda suka zo a idan ka dauki masalan ayoyi na alqur'ani wanda suke magana akan annikah dukkan su zaka same su suna bayani ne akan al'aqd shi darma arma sai dai aya guda ɗaya lakkab wadda take cikin suratul baqara wanda ubangiji yake cewa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra wannan hatta tankiha bai halatta a gareta idan an mata saki guda uku ta sake dawowa gidan mijinta har sai tayi wani arami nan hatta tankiha bi ma'ana hatta yata'aha zawjan ghayrahu har sai wannan miji ya sadu da ita a matsayin ta na matar shi sannan a lokacin nan yake iya halatta mata wannan mijin nata na harko wanda ya mata saki uku dukkan ayoyi na alqur'ani idan ka zo duk wanda su duk ayoyin fanki hunna bi izni ahlihinna wa atuhunna dukkan ayoyi da yake lokacin namu kadan ne dukkan dai ayoyi wanda suke ci alqur'ani wanda suke bayani akan annikahu suna mihi akan daurin aure da ake yi sai dai wannan aya guda daya wanda falata hilu lahu hatta tankiha zawjan ghayra kuma wannan shi annikahu aure yana da asali bangaren shari'a mashru'iyyar shi zan mu same ta cikin alqur'ani zai cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka cikin ijma'in sahabbai kuma haka al'adun mu sun tayi akan lalle aure abu ne wanda ake so abu ne wanda kuma ake madalla da shi a cikin bangaren addini bangaren shari'a idan muka dauki a cikin alqur'ani ubangiji yana mana bayani kadan daga cikin ayoyi fanki huma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba abinda kuke iyawa abinda yayi muku dadi idan kana da adalci ka aura daga cikin matekunku daya biyu a masna guda biyu guda uku guda hudu yake cewa fa idza khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw malakat aymanukum idan kun ji tsoran bu ko iya adalci watsankanin wannan matan guda biyu guda uku guda hudu ba to a lokacin nan sai ku zo ku aure guda daya lakan ku yi hakuri da ita wannan ga wanda bai iya adalci ta sanya da yawa daga cikin malamai suke cewa ai mai daya to gaskiya da kai alamar tambaya akan shi na rashin adalci wanda suke bukata Allah ya datar da su da su aiwatar insha Allah kuma da wa'ansu daga cikin ayoyi dai diyawa wanda suke bayyana mana kuma idan muka koma cikin sunna da kai hadisin da zamu karanta sunna wadda take tawada da ta aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure ya aurar kuma da kai sunna wadda zai takaririya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani an yi aure kuma ya tabbatar da abin da akai yayi yabo akan shi kamar Abu Musa al-Ashari da ya arme manzo Allah ya tabbatar yaga alama Abdurrahman bin Auf afwan yaga alama ta arme a hannun shi yace kai mutum arme aka yi yace wallahi tallahi na samu wata ɗaya daga cikin mutanen garin Madina yace to alhamdulillah aulim walau bishatin yace to kai kamar da walima koda da akuya ce Abdurrahman ya tayi ya dan gidebiri aka samu aka yi wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walima kasancewar mun karanta wannan a cikin karatun mu na rijal kasancewar Abdurrahman ya dai daga cikin wanda Allah ya albarkanci kasuwancin su kuma Allah ya musu dukiya ta azo a gani ya zo wanda aka hada sai ɗan uwantaka da shi ana hada ɗan uwantaka da mutumin garin Madina da mutumin garin Makka wanda ya hijira da wanda yake garin Madina a lokacin da aka hada su yace me ga dukiya ta nan na raba dauki rabi ka tayi rabi ka kai kasuwa kuma ga mata na nan ka zabi wanda kake so in saka an auren maka yace Allah maka albarka akan dukiyarka Allah maka albarka akan matanka ka sanar da ni ka nuna mini hanyar kasuwa insha Allah Allah ba ya hana ba kan a ce ni Abdurrahman ya zo yana sadaka yana kyauta yana badawa fi sabilillahi har muka karanta yayi kyauta wurin dubu hudu na daga 400 na daga dinari shine ba muka yi evaluation kudin shi wurin miliyar 8 yake kama a wannan lokacin fi sabilillah ya baiwa iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manzo Allah ya hadi wa iyallan shi yace wanda zai jibinta al'amuran ku lahuwa sadiqul bab yace mai gaskiya ne kuma mai biyayya ne sai ya kawo suna Abdurrahman yake cewa Allah ka shayar da Abdurrahman daga cikin salsabil daga qurama ta gidan aljanna wannan kenan bangaren mashru'iyyar shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj ya ku tarayni samari wanda yake iyawa yake da hali yake da guzurin ya aure to yi kokari yayi guziya yayi kokari yayi aure insha Allah zamu karanta hadisin nan gaba kuma hakika musulmai sun hadu akan mashru'iyyar shi arme kuma sun kwadaita mutane akan lalle ayi aure saboda fa'idodi wanda suke samuwa game da mutum game da ita ma wanda aka aura kuma game da mujtama fa'idodi bangaren gangan jiki da kore wa'ansu cututtuka na gangan jiki zaka gani wani idan ya jima bai aranya kullun zaka same shi wallahi bai da lafiya kaji nan yana mai ciwo can yana ciwon kai wane ne kullun abubuwa dai gasu nan ga kamar su wannan duka yana daga cikin sababin jimawa ba yi aure ba lokacin da ya ja ina tunanin zan mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ya sanya aljanna ita ce makomanmu ita ce makomansu mun shigo masala ta aure wanda yake bukatar ƙari Allah ƙara mai wanda kwa yake gaburo Allah ya taimake shi ya wannan mu da muke bukatar ƙari Allah ya ƙara mana Allah taimake mu duniya da lahira Allah sanya mu yi guzuri da su mu kai su haccan gidan aljanna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك